رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، bayan haka ƴan uwa, muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci, a wannan safiya ta ranar Alkamis, a wannan majalisi namu mai albarka mai suna Muntadal Muta'addibin, domin ci gaba da karatukanmu na lugha, musamman daga cikin littafin Al-Maqamat, maqamata Al-Shaykh Al-Imam Abu Muhammad Al-Qasim Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Uthman Al-Hariri Al-Basri rahimahullah ta'ala. A yau muna 20 ga watan Al-Muharram, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 18 ga watan 8 shekara ta 2022. Darasi da ya gabata mun shiga cikin al-maqamatul hadiyatu wal 20 ar-raziya, maqama ta 21 wadda ake kiranta da suna ar-raziya, wanda kar mu manta, kamar yadda bayani ya gabata, salam malam game da tarifin wannan littafi, a duk lokacin da aka samu makama mara, misali ta farko da ta 11 da ta 21 da ta 31 da ta 41, kowace wa'azi ne, kamar yadda ta farko muka same ta wa'azi ne mai zaman kansa, haka makama ta 11 as-sawiya ita ma wa'azi ne, to haka ita ma ta 21 wa'azi ne, kamar yadda zamu iske ta 31 da 41 su ma wa'azi ne, ta cikon 50 ita ku tuba ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Darasi da ya gabata, wato mun tsaya ƙarshen baituttukan da shi wannan mai wa'azi, wanda har ma suna fifita shi akan wani shahararren malami wanda shine sautul hikima a zamanin sa, ma'ana wajen iya wa'azi to bashi da tsara, shine Ibn Sambun. An gane ko? Kamar yadda wato yake fada, yake cewa su waɗannan jama'a wanda ya gansu sun yi tururu, wato sun cika titina wasu bayan wasu, shine da ya tambaya ina suke nufin zuwa, sai aka tabbatar masa cewa za su tafi gun wani mai wa'azi ne, wanda har ma kamar yadda jama'a suke fada cewa ya dara Ibn Sam'un, wato a wajen iya wa'azi. To shine a lokacin nan yace zan iya jimre ma duk wani wanda yake mai matsatsa da wani mai hayaniya, domin na je na saurari wa'azi, kuma na gwada na jarraba cewa wai abinda jama'a suke fada haka ne. To shine bayan yayi wa'azin a ƙarshe, sai ya zo da wasu baituttuka wanda su ma dai wa'azi ne wanda yake mai zaman kansa, wanda baiti na ƙarshe shine yake cewa fawahal li abdin sa'ahu su'u fi'lihi wa abda talafi qabla igilaqi babihi, yace ya matukar mamaki gaba wanda mummunan aikinsa ya bakanta masa zuciya, domin ba kowa yake aikata aiki na sabon Allah, wannan aiki na sako ya tada masa hankali ya munana masa zuciya illa mumini, domin shi mumini duk lokacin da ya saba ma mahaliccinsa to kwata kwata duniya duk fadinta ko mu ce kasa duk fadinta kunci take yi masa, yakan rasa inda zai saka ransa face shi ya bi hanyar da Ubangiji subhanahu wata'ala zai kankare masa wannan laifi, ma'ana ya koma zuwa ga Ubangijinsa subhanahu wata'ala da tuba. Sai ka koma kissar mutane uku wanda aka jinkirtar da lamarinsu lokacin da jama'a suka ringa kawo hanzari ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan dawowar shi daga yakin Tabuka, wanda galibin su uzuri na ƙarya ne. To amma su waɗannan mutane uku sai suka yi ma Ubangijinsu gaskiya, suka yi ma manzansa, suka nuna cewa ba su da wani hamzari wanda zai hana su fita fagen daga. Su ne Muraratu ibn Rabi da Hilal ibn Umayya da Ka'ab ibn Malik. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saka musu takunkumi hatta da sallama ba a yi musu, kamar yadda ya kissanta mana ya waiki cewa laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirina wal ansar alladhina taba'uhu fi sa'ati al usra min ba'di ma kada yaziqu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim ra'ufur rahim wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alaihim al ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم الشاهد ubangiji ta'ala yace wa ala thalathati alladhina khulifu, ubangiji ta'ala ya karbu tuba ga mutane uku wadanda aka jinkirtar da lamarin su, sai yace hatta idha daqat alaihim al-ardu bima rahabat, an kai lokacin da kasa duk fadinta ta yi musu kunci, wa daqat alaihim anfusuhum kuma rayukansu sun yi musu kunci, sun rasa inda za su wato saki, wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi, kuma sun yi yaqini sun tabbatar da cewa babu wata mafaka da bawa zai fake daga azabar Allah illa ilaihi, sifaci zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To shine dai a takaice anan malam yace fawahal li abdi sa'ahu su'u filihi, yace ya mutukar mamaki ga bawan da wato mummunan aikin sa ya bakanta masa zuciya, wa abdat talafi ya bayyanar da cimma abinda ya rige masa na kwanukan rayuwa, qabla igilaki babihi kafin kulle masa kofa. Menene kulle masa kofa? Ma'ana kafin mutuwa ta cin masa. To shine zamu tashi kenan gaba ta gaba. Alal musannifu rahimahullahu ta'ala, fa dhalla alqaum baina abratin yadhurunaha wa tawbatin yuzhirunaha, wato jama'a sai suka zamanto tsakanin hawaye da suke zubar da shi, wa taubatin yuzhirunaha wato da tuba na musamman wato da suke bayyanar da shi. Bayan sun saurari wannan wa'azi, wa'azi ne wanda yake mai kama zuciya, malam yace hatta kadati shamsu tazulu wal faridatu taqulu, wato har rana ta kusa ta gushi. Me yake nihi da gushewarta? Ma'ana shine fadawarta, an gane ku? Ko kuma anan da yace hatta kadati shamsu tazulu, ma'ana rana ta kusa wato ta gushe, wal faridatu taqulu wato farilla wato ta dadu, shine ma'ana abin da yake nihi da gushewarta shine faduwarta, shine sai yace wal faridatu taqulu, farilla wato ta dadu ita ce sallah ta farilla. Anan yana daukan ma'ana biyu, imma kasancewar abin da yake nufi ta dadu domin iya abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta mana na salloli na farilla sune salloli biyar kenan a jumulce anan abin da yake nihi magariba ta kusa idan sallan magariba ta zo kaga kenan farilla ta dadu maimakon da idan ka hudda az-zuhr da al-asr mi yarge a can akwai magar akwai isha da asuba kenan in magariba ta hadu da az-zuhr da al-asr kenan jumullar ta ya hadu sun zama uku ko kuma cewa wal faridatu ta'ulu wato sallah ta farilla ta kusa ta dadu ma'ana lokacin wata ya kusa tar duwata kenan su zamantu biyu shine sai yace falamma khashatil aswatu wal ta'amal insatu lokacin da muryoyin jama'a suka kaskanta ga yacan wa khashatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa wal ta'amal insatu wato kawaici na jama'a ya hadu lafazin insat masdar ne na ansata yunsitu insatan gaya can wa idza quri alquranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun sai yace wastakannati al'abarat wal ibarat wato hawaye da jama'a suke zubarwa wastakannat ma'ana ya buya lafazin wastakannat min al-kinni idan aka ce al-kinnu shine wato daki ko kuma ka ce kogo inda mutun yake shigewa ya fake kamar yadda can ubangiji ta'ala yake fada wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min al-jibali aknanan wa ja'ala lakum sarabila taqikum al-harra wa sarabila taqikum ba'sakum ash-shahid aknanan aknanan jami ne na kin zamu iske a cikin kafatu shatwa an gane ko kabla sarkin sanyi wanda duk wanda ya hada su sai dai ya ji labarin cewa sanyi ya zo ya wuce zamu iske shi cikin wata makama inda yake cewa ja'a ash-shita'u wa indi min hawa'ijihi sabaun idza al-qatru anha jatina habasa kinnun wa kisun wa kanunun wa ka'su ila ba'd al-kababi wa kaffun na'imun wa kisa a wata riwaya wa kussun na'imun wa kisa to shine anan yace wastakannati al-abaratu wato zubar hawaye ya buya wal ibarat wato da kalmomi me yake nihi da kalmomi wato zance istasraha mustasrikhun bil amir al-hadir wa ja'ala yaj'aru ilayhi min amilihi al-ja'ir istasraha mustasrikhun bil amir al-hadir sai wani mai neman taimako da agaji ya nemi taimako da shugaba wanda ya halarci gun wa'azin lafazin istasraha shine neman taimako da agaji bi ma'ana istagafa an gane ko ga yacan fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Ibrahim wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي استصراخ شنو بمعنى استغاثة معنى نيمان تيمكو دا آغاشي دومين فتالغا تشكين سناني دا كنشي shine yace istasraha mustasrikhun bil amir al hadir wani mai neman ceto ko kace mai neman taimako da agaji sai ya nemi taimako da shugaba wanda ya halarci gun wa'azin wanda karmu banta ya gabata wato gun wa'azin ya hada dukkan wani wanda yake fadakkake ma'ana mai daraja wanda ake nuna shi da yatsa idan ya wuce wal magmur da wanda yake butacce wanda ma ba a san da zaman shi ba to hatta da shugaba sai da yazo gun wa'azi waja'ala shi wannan talaka ya hadu yaj'aru ilaihi yana karaji zuwa ga wannan shugaba min amilihi lijair game da wani ma'aikacinsa azzalimi. Ma'ana ya kai kukan wani ma'aikaci azzalimi wanda ya tankwasa shi ya zalunce shi. Yaj'aru shine ma'ana yana karaji yana ɗaukaka murya. Ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul Nahl, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah kuma idza massakumud durru fa ilayhi taj'arun. Kuma ga ya can cikin suratul Mu'minun fadar Allah subhanahu wa ta'ala hatta idza akhadna mutrafihim bil adabi idza hum yaj'arun la taj'aru al yawma innakum minna la tunsaru. Shine anan yace wa ja'ala sai ya hadu yaj'aru yana karaji ilaihi zuwa ga wannan shugaba min amilihi lijair wato saboda wani ma'aikacinsa alijair azzalimi wanda ya zalunce shi. Wal amiru sagin ila khasmihi lahin an kashfi zulmihi, shi ko shugaban wato ya karkata jinsa ila khasmihi zuwa abokin jayayyar talakka. Lahin ya shagala ya kauda kai an kashfi zulmihi game da yayi masa zalincin da aka yi masa, maimakon shi shugaban ya saurari talakka game da karan da ya kawo sai ya karkata yana sauraron shi ma'aikacin nasa. Kuma kwata-kwata ya kauda kai game da taimaka ma shi wannan talakka domin a yayi masa zalincin da aka yi masa, wanda al'adarsu ne da ɗabi'unsu su mahukunta galibinsu junansu baya kware ma juna baya. Allahumma sai dai ɗan kaɗan akwai adalai a ciki. To shine wai anan maimakon ya karkato jinsa ya ji abinda wannan talakka nashi yake faɗa yake kawo masa kuka kuma yayi kokarin yaye masa zaluncin da aka yi masa, a sai ya karkata jinsa ga shi wannan ma'aikacin nasa. Kuma kwata-kwata ya shagala game da yayi ma talakkan nasa zaluncin da aka yi masa. Falamma ya isa min rauhihi, wato lokacin da shi talakkan ya yanke kauna game da wato taimaka masa, an gane ku, istan habal wa'iza linsihi, sai ya nemi cewa mai wa'azi ya tashi ya ma shugaba wa'azi. Istan habal wa'iza linsihi, sai ya nemi cewa malam wato ya zabura linsihi domin ya ma shugaba wa'azi, ya ja hankalinsa ya masa galgadi ya ja kunnansa. Fanahaba nahabata shimiri wa anshada mu'arridan bil amiri, wato sai ya zabura irin zaburan mai zaginewa a fagen daga. Wa anshada ya saku waka mu'arridan bil amiri, yana mai jirwaye da kaman wanka da shugaba. Jirwaye da kaman wanka abu ne sananne, shine dai kai dungu wanda dai kai magana kake amma ka san da wa kake, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khidbatin nisa'i aw akanantum fi anfusikum. Idan aka ce jirwaye da kaman wanka, shine dai dungu da zaka yi kuma mai hankali zai iya fahimtar inda ka sa gaba. Shine yace istanhabal wa'iza li nusihihi, sai ya nemi cewa mai wa'azi ya tashi ya yi ma shugaba nasiha. Fanahaba shi malam sai ya zabura nahabata shimiri, irin zabura ta mai zagi damsi a fagen daga. Wa anshada mu'arridan bil amir, ya saku waka yana mai jirwaye da kaman wanka da wannan shugaba. Ajaban liraji na an yana la wilayatan hatta idza ma na da guguyatahu baga yusidi wa yulhimu fil madalimi waligan fi wirdiha fawran wa fawran muliga ma in yubali hina yattabi'u alhawa fiha aslaha dinahu am autaga. Ya waihahu law kana yuqinu annahu mahalatun illa tahulu lama qaga aw law tabayyana ma nadamatu man saga sam'an ila ifkiru shati lama saga فانقد لمن أضحى الزمام بكفه وتغاض إن ألغى الرعاية أو لغى وارؤ المرار إذا دعاك لرأيه ورد الأجاج إذا هماك السيغى وارؤ المرار إذا دعاك لرأيه ورد الأجاج إذا هماك السيغى وهمل أباه ولو أمضك مصه وأسال غرب الدمء منك وأفرغا فليضحكنك الدهر منه إذا نبى أنه وشب لكيده نار الوغى ولينزلن به الشمات إذا بدا متخليا من شغله متفرغا ولتأوين له إذا ما خده أضحى على ترب الهوان ممرغا هذا له ولسوف يوقف موكبا فيه يرى رب الفصاحة ألثقا وليحشرن أضل من فقع الفلا ويحاسبن على النكيصة والشغا ويؤاخذن بما اجتنى ومن اجتنى ويطالبن بما اهتسى وبما ارتقى ويناقشن على الدقائق مثلما قد كان يصنع بالورى بل أبلغ حتى يعض على الولاية كفه ويود لو لم يبج منها ما بغى To sai dai wata mafi yawan nusukar babu wannan. Yace ya ashaban, yace ya matukar mamaki, lirajin an yana la wilayatan ga mutumin da yake fatan ya samu shugabanci, hatta idza ma nala bughyatahu. Idan ya samu abin nemansa ya cimma burinsa, ya ce baga sai ya yi zalunci. An gane ku? Irin mai wannan hali ya kai matuƙa a wajen mamaki. Shi ne ya ce ajaban, ya ce ya matuƙar mamaki, lirajin an yana la wilayatan ga mutumin da yake fatan ya samu shugabanci, hatta idza ma nala bughyatahu. Har idan aka kai lokacin da ya samu abin nemansa, abin gurinsa, baga sai ya yi zalunci. Lafazin baga minal babi ne, kar mu manta ya gabata, ya ayyuhan nasu innama babiyukum ala anfusikum inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari والبغي قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون سيجي يسدي ويلهم ينازري ينا أباوا كلمة ظالمي قمد زالنج أنغانيكو شيني إدان أكتي أصدا shine zane na tufa wanda aka yi shi a tsaye sanda-sanda. Idan aka ce alluhuma ko allahma, shine zanen tufa wanda aka yi shi a gicce, to shine ake cewa yana zari yana abawa, kamar yadda a Hausa muke faɗa yayi ruwa yayi tsaki. An gane ko? Shine Larabawa suke amfani da wannan kalima, kamar yadda a Hausa muke cewa yayi ruwa yayi tsaki. Shine yace yusdi wa yulhimu, wato yana zari yana abawa, fil mazalimi, wato a cikin zalunci, waligan yana mai kwankwadar zalunci, fi wirdiha a mashayarsa, dauran wani latti, wa dauran wani lattin kuma muliga shi yake shayar da wani. ma'ana wani lokaci shi da kansa yake rungumar zalunci, wani lokaci kuma ya sa wani ma'aikacin shi ya zalunci jama'a. Shine yace yusdi wa yulhimu, yayi ruwa, yayi tsaki, yayi zare, yayi abawa fil mazalimi, wato game da zalunci, waligan fi wurdiha, yana mai kwankwadar zalunci a mashayarsa, dauran wani latti, wa dauran wani latti muliga, shi yake shayar da wani, ma'ana shi yake sanya ma'aikashin shi ya zalunci wani, kamar yadda in shi ba yayi ba sai ya shuna wani. Lafazin daur mufrad ne, jam'un sa shine adwar, ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa qad khalaqakum adwara, sai yace ma in yubali, kwata kwata bai kula ba, hina yattabi'ul hawa, lokacin da yake biyar son zuciyarsa, fiha game da zalunci, a aslaha dinahu, wai shin ya inganta addinin sa, am autaga, ko kuma ya hallakar da addinin nasa, kwata kwata baya nazari, baya tsinkaye cewa zaluncin nan da yake shin zai inganta masa addininsa ko kuma zai hallakar masa da addininsa. Shine yace ma in yubali, kwata kwata bai kula ba, hina yattabi'ul hawa fiha, lokacin da yake biyar son zuciyarsa game da zalunci, a aslaha dinahu, shin ya inganta addininsa, am autaga, koko ya hallakar da addinin. Yace ya waihahu, ya kai can tabewarsa da hallakarsa, lauka na yukin, da a ce ya sakankance, ya yi sani annahu, cewa shi lamarin duniya mahalatun, babu wani hali, illa tahulu, face sai ya jirkita ya canza lamma baga, lokacin da ya shishigi ya ketare iyaka, ma'ana ya waihahu, ya kai can tabewar shugaba da hallakarsa, lauka na yukinu, da a ce shi shugaba ya yi sani, ya sakankance, ya tabbatar da cewa annahu, lalle lamarin da yake ciki na shugabanci, to ma halatun, babu wani hali ba, ya ce illa tahulu, face halin sai ya jirkita ya canza lamma baga, lokacin da ya shishigi ya ketare iyaka. Wannan wa'azi ne wanda yake mai zaman kanshi ga shugabanni, da zaran sun canza lamari suna zaluntar talakawa, to duk wani hali da suke ciki sai ya canza, Ubangiji ta'ala sai ya jarrabe su da abin da kwata kwata ba za su iya masa ba, sai ya ce aulau ta bayyana, da a ce ya yi sani ya gane, aulau ta bayyana, da a ce ya bayyana gare shi ya gane, ma na damatu mansa ga sam'an ila ifkil wishati, da a ce ya gane micece nadamar mutumin da ya karkata jinsa, ila ifkil wushati, izuwa yankin ƙarya na annamimai, lama saga, to da bai karkata kunnan sai ya saurara ba, an gane ku, aulau ta bayyana, ko kuma inda a ce ya gane, ya san ma na damatu man saga sama an ila ifkil wushati, micece nadamar mutumin da ya karkata jinsa izuwa yankin ƙarya na annamimai, lama saga, to da shi bai karkata jinsa ba, yaji abin da suke faɗa masa na gulma, su kawo tsegumin wani, su kawo zancen wani, ai wani yayi kaza, wani yayi kaza. Lafazin saga kar mu manta ya gabata, gashi can fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul an'am, ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. سيجي فانقد يجي يا كي تلبك ميكويا لمن أضحى الزمام بكبه قدم تمن دا واترق مر جاغورنج تزمنتو أهننسا وتقاضى يجي كبرنسي إدن ككودكي kamanta da shi, in algar riayata, in ya jefar da kiwon da Allah ya dora masa naka, an gane ko, aulaga, ko kuma yayi kuskure, minan lagawi ne. Yace warqul murara, yace ka ci duk wani abu mai daci, idza da'aka li ra'ayhi, idan ya kiraye ka zuwa cin sa. An gane ku? Ma'ana kai kiwo ka ci abu wanda yake mai daci, idza da'aka li ra'ayhi, idan ya kiraye ka zuwa kiwon sa. Waridil ujaja, yace ka gangara mashaya ta ruwa wanda yake mai manda, kasha in hama idza hama ka sayiga, idan ya hada, idan ya hana maka ruwa wanda yake tacicci mai dadin hadiya. Yace wahamil, yace ka jimre, wahamil abahu, ka jimre ma cutar wasa, walau amabaka masuhu, kai koda shafar sa wato ta kona ka, wa asala garbat dami minka, ya gudanar maka da gugan hawaye, wa afraga wato ya zubar da shi, ma'ana ya sanya ka kuka, kai ne ka jure. A waɗannan baituttuka uku malam yana bayyana mana wannan baituttuka uku, sai mu ce yayi daidai da aqidar ahlus sunna wal jamaa. Zaluncin shuwagabanni ga talakawa baya halitta ma talakawa bujire musu, da yi musu fitona fito, da yi musu zanga-zanga da hayaniya. Aqidar ahlus sunna wal jamaa wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gina mu'minai akan ta, zalunci na shuwagabanni jurewa ake. Kai daidaiya abin da yake kanka na haƙƙi wanda Allah ya dora maka, kai kokari ka bayar haƙƙin ka wanda yi murƙayi a gunsu, da tauye haƙƙuƙuwanka da suka yi, da zaluncin da suke maka, kuma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, ka kaskanta kai, ka roƙe shi da ƙarfin mulkinsa zai ƙwanƙwalo haƙƙinka daga gunsu ya tankwasa su. Kamar yadda a hadisin da Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa innaha satakunu ba'di athara wa umurun tunkirunaha, lalle bayana, manzon Allah yace za ku ga san kai da handama da babakiri da rubda ciki akan dukiyar al'umma, ma'ana zalunci na shugabanni. Manzo Allah ya ce wa umurun tunkirunaha, da wasu al'amurra wanda za ku ringa inkarin su domin sun saba ma shari'a. Sahabai suka ce ya rasulullahi, me zaka umarce mu idan irin wannan zalunci na shugabanni ya bayyana? Sai ya ce to addunal haqqal ladhi alaikum wa tas'aluna Allah allazi lakum, ku yi kokari ku bayar da haƙƙin da yake kanku na ji da bi, kuma ku ka roƙi Ubangiji subhanahu wata'ala game da haƙƙin ku wanda ya dora musu wanda suka danne muku. To dan haka shine anan malam yace fanqad, yace me kawuya ka zama raƙumi da akala, liman adha zimama li kabbihi, ga dun mutuman da ragamar shugabanci ta zamanto a hannunsa. Wata gaba malam yace ka rintsi ido, ma'ana ka kauda kai ka manta. In algarri aya, in ya jefar da kiwon da Allah subhanahu wata'ala ya dora masa, aulaga ko kuma yayi wani kuskure, ka kauda kai ka manta. Sai yace warul murara, warul murara wato ka ci duk wani abu mai daci, idza da'aka li ra'ayhi, idan ya kiraye ka domin cin sa. An gane ku? Ma'ana idan yace sai kai kiwo a makiyaya wadda take mai ciyawa, ciyawa mai daci irin su guna, an gane ku? Irin su itaci yadda ake kiranta mur. Yace ka karba kira, yace idza da'aka li ra'ayhi, idan ya kiraye ka li ra'ayhi ga cin wannan abu mai daci. Sai yace warjil ujaja, yace ka gangara mashaya ta ruwa wanda yake mai zartsi, shine ma'ana wanda yake mai manda. An gane ku? Ga yace hadha azbun furatun sa'ibun sharabuhu wa hadha milhun ujaj. Sai yace idza hamaka sayiga, in har ya hana wato ruwa wanda yake mai dadin hadiya. Ga ya can ya tajarrahu wala yuwana, ko da yake mun karanta aya sa'ibun sharabuhu, shine yace idza hamaka sayiga, idan ya hana maka wato mai dadin hadiya. Sai yace wahamil adahu, ka jimle ma cutar wasa, walau amabbaka masuhu, yace koda shafar sa wato ta kona ka. Ma'ana me yake nihi da shafar sa? Ma'ana damkar sa ta kona maka zuciya, yace ka jure ma cutarwar sa. Wa asala garbad dahi, ya gudanar maka da gugan hawaye, minka naka wa afraga, ya zubar da shi, ma'ana a takaice dai ya sanya ka kuka. Sai ya ce fal yulhi fal yudhi kan kaddaru minhu idha naba anhu, yace kai hakuri addaharu zamani addaharu minhu idha naba anhu, yace zamani addaharu zamani idha naba anhu, idan ya daukaka gabarin sa fal yulhi kan ka minhu, ma'ana zai sanya ka dariya game da shi. Lokacin da Allah ya karbe wannan ragama ta mulki daga hannunsa, an gane ko, ya sauka ya bar wannan kujera, to zai baka dariya. Shine yace falyun falyubhi kanka dahru minhu, zamani zai sanya ka dariya game da shi. Idana ba anhu, lokacin da zamani ya daukaka wato gabarinsa, ma'ana aka fasa damawa da shi. Washabba, zamani ya rura masa naral waga, wato wutar yaki likaidihi saboda makircinsa. Yace wali yanzilan nabihi shamatu, masu calama masu alagwandama, wali yanzilan nabihi za su sauka a kansa, idza bada idan ya bayyana mutakhalliyan, wato yana mai wuhinta min shugulihi game da shugabancinsa, mutafarriga wato yana mai wuhinta kwata-kwata, babu shi a cikin waɗanda ake damawa. Yace an gane ko, yace a wannan lokaci zaka ga masu alagwandama masu calama masu zo da ruwa a ƙasa su sha, yace za su sauka da shi. Shine yace wal yanzilan nabihi shamatu, yace masu calama za su sauka da shi, idza bada mutakhalliyan, idan ya bayyana yana mai wuhinta min shugulihi game da shugabancinsa, mutafarriga yana mai dada wuhinta. Lafazin at-takhalli da at-tafarruq dukkan su mutaradifa ne a wajen ma'ana, shine wuhinta. Sai yace wal ta'awiyanna lahu, yace zaka taro jiki gare shi ka tausaya masa, idza ma khadduhu, lokacin da wato kuncinsa ko kace kudukukinsa abaha ya zamanto mumarragan, abun turmuzawa, ala turbil hawani, akan kasa ta wulakanci, yace zaka tausaya masa. Ma'anan za'ida ce wal ta'awiyanna lahu idza ma khadduhu, ai idza khadduhu abaha mumarragan ala turbil hawani, zaka taro jiki gare shi ka tausaya masa, lokacin da khadduhu kuncinsa ko kace kudukukinsa abaha ya zamanto mumarragan, abun turmuzawa, ala turbil hawani, akan kasa ta wulakanci, yace haza lahu, wannan fa shine sakamakon sa tun nan duniya. Yace wala saufa, da sannu, yuqafu mawqifan, za a tsayar da shi wata matsaya, fihi, wanda a cikin matsayar, yurarrabul fasahati al-saga, za a ga ma'abucin fasaha, ma'abucin iya zance alfaga ya zama mai gigina, shine ranar kiyama. Shine yace an gane ko, yace haza lahu, yace kwantar da hankalinka, wannan kaskanci da wulakanci sakamakon sa ne a nan duniya. Wala saufa, yace da sannu, yuqafu, za a tsayar da shi mawqifan, wani matsayi, fihi, wanda a cikin matsayin, yurarrabul fasahati, ake ganin ma'abuci iya zance alfaga, wato ya zama mai ihina. Wali yuhsharanna adalla min faqa ilfala, yace kuma za a tada shi a ranar kiyama, yana mafi kaskanci game da wato damuna ta alfala, wato dokar daji, ko kuma kace min faqa ilfala game da wato shine wannan me ake ce mata gatanan wannan kashin barewa, an gane ko, ma'ana ciyawa ce wadda take kamar damuna, wadda take fitowa kamar burodi, wanda ake kiranta kama'a, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada al-kama'atu min al-manni. An gane ko? Wa hiya shifa'un lil aini au kama qala. To ita alfaka, ita daga katin tibeta da kafa zaka ga ta tunta ta cire ta tumbike. It shi ma kashin barewa kusan haka ne, daga kai tuntube da shi zaka ga ya wannan duka nau'i ne na kama'a. An san kashin barewa ko? Ko wannan to kabarewa yake ce mata ko menene, wanda tana da wannan, wanda in aka bari sannan zaka ga wani gari gari. A? Yawwa, wutar barewa. To duka kaman nau'in ta ne, amma ita wannan alfaka yadda ka san yan ciyawa ce take hutowa, mai kamar yadda ka san kam'a wannan mai kaman burodi wanda take hutowa a gindin gawo, wanda kuma galibi an fi samun ta a gindin mataccen gawo. To daga ka dan tuntube ta da kafa sai ka ga ta cire, daman ba ta da wata jijiya kaman danyi ne take. To shine yace zafi wannan kaskanci, shine yace wal yuhsharanna, yace za a tayar da shi a kiyama. Azalla yana mafi kaskanci, min faka ilfala, wato game da damuna ta alfala, dokar daji kenan, ana kiranta damuna ita wannan alkama'a. Sai yace wa yuhasabanna, kuma za a yi masa bincike, a yi masa kididdiga, alan na kisati, akan dukkan wani abu wanda yake tawayayye da ya aikata ko mun kankantarsa, washaga da wanda yake wato shine mai dade. Idan aka ce ashaga shine goyayya ta hakura kenan, a takaice duk wani aiki da ya aikata ko mun kankantarsa za a yi masa bincike. Ga yacin mali hadal kitab la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha, kuma ga yacin fa man ya'mal misqala zarratin khairan yara wa man ya'mal misqala zarratin sharran yara. Shine yace wa yuhasabanna, za a yi masa bincike, a yi masa kididdiga, alal naqisati, akan duk wani abu tawayayye da ya aikata, washaga da wanda yake wato mai dadi, ko kuma ka ce washaga da wanda yake cikakke. Sai yace wa yu'akhadhanna, kuma za a damke shi bi mashtana, wato game da duk abin da ya tasa, abin da bai halatta ba gare shi na dukiyar jama'a. Wannan min al-ijtina ne, idan aka ce al-ijtina shine tsinkar ƴaƴan itace, domin al-jana ƴaƴan itace, ga yacin wajen al-jannataini dan. Idan aka ce al-ijtina shine cirar ƴaƴan itace, me yake nihi anan? Abin da ya tasa, ma'ana na dukiyar jama'a. Wa manijtana, wato da duk wanda ya ma laifi, wannan kuma minal jinaya ne. Wayu dalabanna, kuma za a nemi shi game da biyan bi mahatasa, abin da ya kwankwada na dukiyar jama'a, wa bi martaga, wato da abin da wato yayi kwangi, ko kuma ka ce yawa bi mahatasa, da abin da ya sha, wa bi martaga, da abin da ya kwankwada. Idan aka ce irtiga shine wato minan raguwa ne, arraguwa shine ma'ana afarari. Kamar misali, idan an kada nono, abin da yake hayowa sama, wanda yake na mai da sauran shi, shine ake kira arraguwa. An gane ko? Kumfa irin ta mai da take hayowa sama ta nono, shine kenan. Anan yace wa yudalabanna, za a neme shi bi mahatasa, wato da abin da ya sha, ya kwankwada, wa bi martaga, da abin da ya sha. Sai yace wa yunaqashanna, kuma za a yi masa bincike wanda yake mai zurfi, alal daqa'iqi, akan dukkan wasu abubuwa da ya aikata ko mun kankantarsu. Misla ma kad kana yasna'u bil wara, kwatancin yadda ya kasance yana aikatawa da talakawa. Bal ablaga, malam yace bari dai binciken da za a yi masa ma ya wuce abin da ya ma talakawansa. Yace hatta ya abba, yace sai ya ciza kaffahu, ya tsarshi alal wilayati, wato akan shugabanci, sai yayi nadama. Waya waddu, ko kuma waya wadda, sai yayi gurin, laulam yabgi minha ma baga, daman ma a ce bai nemi abin da ya nema wato na shugabanci, aiwa hatta ya wadda, an gane ko, hatta ya abba, ga yacin wa yauma ya abdu zalimu ala yadayhi ya kulu ya laitani takhaztu ma ar-rasuli sabila, yace hatta ya abba, wato sai ya ciza kaffahu tafin hannunsa, ma'ana ciza yatsa alal wilayati akan shugabanci, a takaice sai yayi nadama, waya wadda kuma yayi gurin laulam yabgi minha ma baga, ina ma a ce bai nemi abin da ya nema wato na shugabanci. Thumma qala, sannan sai ya faɗa, sai ya ce ayyuhal mutawashshihu bil wilaya, an gane ku, mai wa'azi sai ya ce ayyuhal mutawashshihu bil wilaya, ya mutumin da wato yayi damara da shugabanci. Lafazin al mutawashshihu min al wishah ne, idan aka ce al wishah ita ce damara da mata suke yi, an gane ku, damara ce ake yi, ma'ana fata ce ake dinka mata gulagulai kayan ado su biyo na tsakanin kafadu, sannan nan kuma sai ya zamanto wani sancir ne wanda mata suke yi a wancan lokaci tun a jahiliya, shine ake kiran shi al wishah. To shine yace ayyuhal mutawashshihu, ya wanda yayi damara kenan ya nemi alhurma bil wilayati wato da shugabanci, al mutarashihu lirriaya wato mai shiri, ma'ana wanda ya gabatar da kansa lirriaya domin kiwon talakawa shine jagoranci, wannan kuma minat tarshih ne, ma'ana a bada sunan mutum, an gane ko, cewa ya cancanta a bashi matsayi kaza, shine yace al mutarashihu, ya wanda ya ayyana kansa lirriaya domin kiwon talakawa da jagorancin su. Yace da'il idlala bi dawlatika, yace ka dena yanga da nuna isa bi dawlatika da sarautar da Allah ya baka, waligtirara ka dena ruduwa bi saulatika wato da tumban da kake, ma'ana karye inda baka gaba da kake ma jama'a, lafazin saula shine tumbe, ga yacin Amr ibn Kulsum yake cewa wa kunna la aymanina idhal taqaina wa kana la aysarina banu abina fasalu saulatan fi man yalihim wa sulna saulatan fi man yalina fa abu bin nihabi wa bis sabaya wa ubnan bil muluki musaffadina, shine yace wa kunna la aymanina idhal taqaina, yace mu ne na dama idan muka hadu a fagen daga da makiyanmu, wa kana al-aysarina banu abina, yan uwan mahaifinmu, yace kuma su ne a hago, yace fasalu saulatan fi man yalihim, sun yi tumbe tumbe akan wanda ke kusa da su, wasulna saulatan fi man yalina, yace mu ma mun yi tumbe tumbe ga waɗanda suke kusa da mu, fa abu bin nihabi wa bis sabaya, sai ga su sun dawo wato bin nihabi da ganima ta yaki, wa bis sabaya da ribatattun bayi, wa ubnan bil muluki musaffadina, da ƴaƴan sarakuna ga su nan a cikin mari an daure su, an kamo su sun zama bayi. To shine anan yace waligtirala bi saulatika, wato ka dena ruduwa bi saulatika da tumbanka, menene tumbi, karye inda baggaba mutum yayi abin da ya dama, yace fa inna daula, yace ita fa sarauta rihun qullab, yace iska ce wanda take mai matukar juyawa musamman irin wannan lokaci na siyasa, kafin ku tashi daga barci sai ku ji an ce ai babu an wannan matsayin da yake an sauke shi, yace fa inna daulata ita sarauta, yace rihun kullab, iska ce wanda take mai matukar juyawa, yace wal imrata ita sarauta shugabanci, yace barkun kullab, yace wal kiya ce ta hulo kon hadari, hadarin kaka sai ci da babu ruwa, yace wa inna as'adar ru'ati, mafi azurtar wato shugabanni, man sa'idat bihi ra'iyatuhu, shugaban da talakawansa suka ci dadi da shugabancin da yake. Yo, daman shi shugabanci kai ho ba dan ka ji dadi ba, shi shugaba bawa ne, abinda ake bukata shugaba ya sadaukantar da rayuwar shi, ya wahalatar da kanshi dan talakawan shi su ji dadi. Amma sabani ga shugabanni aiwa su ne za su ji dadi, ku kuma ku wahala. Shi ko in dai shugabanci ne na hakika, to shi shugaba shine wahalalle, talakawa su ne yan gata, su ne masu jin dadi. Shi ne tsohon shugaba ya ce, ni Allah nake so ya biya ni kuɗi daular duniya ne, mi zan yi da su? To shi ne anan ya ce, wa inna as'adar ru'ati, mafi azurtar shugabanni, man sa'idat bihi ra'iyatuhu, shi ne shugaban da talakawansa suka ji daɗi game da shugabancinsa. Wa ashqahum fid darain, mafi tsiyatar shugabanni a duniya da lahira, man sa'atar ra'ayatuhu, shugaban da shugabancinsa ya munana. An gane ko? Shugaban da ra'ayatuhu, shugabancinsa, an gane ko? Sa'ati ya munana. Fala taku mimman yadharu al-akhirata wa yulghiha, yace jin kunnan ka nake, galgadi nake maka ya kai shugaba, kar ka zamanto mutumin da yake barin lahira wa yulghiha ya jefar da ita. Ma'ana fala taku, kar ka zamanto mimman yadharu al-akhira, wanda yake barin wato gida na karshe ita ce aljanna, wa yulghiha ya watsar da ita. Gayacin kallabal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhira, sai yace wa yuhibbuna al-ajila, shugaban karka zamanto wanda ke kaunar magaggauciya ita ce duniya, wa yabtagiha ya ringa neman ta ido rufe. Al-ajila suna ne daga cikin ita duniya kenan, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, kallabal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhira, gayatan kuma man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, sai yace wa yadhlimu ar-ra'iya, wanda ke zalintar talakawansa, wa yu'dhiha ya cutar da su. Wa idha tawalla, shugaban da in ya juya baya, sa'afil ardi liyufsida fiha, sai ya tafi a ban ƙasa, li yufsida fiha, dan ya yada barna a cikinta. Sai ya ce, fa wallahi, rantsuwa nake da Ubangiji na, ma yaghfalu dayyan, sarki mai matukar sakamako game da duk abin da bayinsa suka shuka a rayuwarsa ta duniya, ma yaghfalu, ba baya raukana fa, wallahu bi gafilin amma ta'amalu. Wala tuhumalu ya insanu, ya kai mutum, ba a wohintar da kai. An gane ko? Wala tuhumalu, tawun in ban ma ya mata ko fataha, yawa. Wala tuhumalu ya insanu, yace ya kai mutum, wala tuhumalu, ba a wohintar da kai a kiyama, a kyale ka, a maida ka gefe, a ce banda wane. Wala tulgal isa'atu wala al-ihsanu, kuma a kiyama ba a jefar da duk wata munanawa da bawa yayi, wala al-ihsanu, ko kyautatawa. An gane ko? Ubangiji ta'ala ya faɗa, wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atu misluha, hal jaza'u al-ihsani illa al-ihsan, innal ladhina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, in ahsantum ahsantu li anfusikum wa in asa'tum falaha, kenan fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Shine yace wala tulgal isa'atu, ba a jefar da munanawa a kiyama, wala al-ihsanu, ko kyautatawa da bawaye, abinda bawaye shuka a rayuwarsa ta duniya shine zai girba a wannan yini. Ba yadda za a yi a farkon damuna wanda ya shuka hatsi da kakaye girbi dawa, in dawa ka shuka, dawa zaka girba, wanda ya shuka hatsi, hatsi zai girba. Sai yace bal sayudha'u laka al-mizanu, yace da sannu, sani dai da sannu, za a girka maka wani sikili na musamman, domin aikata, domin auna abinda ka aikata a rayuwarka ta duniya. Ubangiji ta'ala ya faɗa, wa naba'ul mawazin al-qist al-yawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin wal waznu yawma idhinil haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun. Shine yace bal sayuka ulakal mizan, sanidi da sannu za a girka maka wani mizani domin auna ayyukanka wanda ka aikata a rayuwarka ta duniya. Wa kama tadinu tudan, yadda kai haka za a sakauta maka. Qala sai yake fada alhar, sai yake fada fa wajmal wali lima sanya, shugaba sai shuru ya cika da bakin ciki da damuwa, lima sami'a, domin abin da yaji na wannan wa'azi. Lafazin fa wajama min al-wujum, al-wujum shine mutun yayi shuru domin wata damuwa da wani bacin rai. Shine yace fa wajama al-wali, shugaba sai yayi shuru lima sami'a ga abin da ya saurara na wa'azi. Wamtuki alawnuhu wamtuki, shine yake fada yace launin jikinsa sai ya jirkita. Wantuki'a wato gaba ɗaya ma kwata-kwata, wato ya canza, ma'ana fuskarsa ta canza. Lafazin imtuki'a da imtuki'a dukkansu mutaradifa ne, ma'ana jirkital hali, wato da canzawarsa. Shine yace wantuki'a launuhu, launin jikinsa sai ya canza. Wantuki'a yarkida, waja'ala yata'affafu min al-imra, ya haɗu yana tirda alawadai game da shugabanci. Ya ta'affafu, yana tirda alawadai min al-imrati game da shugabanci. Lafazin ya ta'affafu min al-uf ne. Idan aka ce al-uf shine alawadai, wanda asalin kalimar dauda wadda take ta karkashin farce ita ce ake kira uf. Shine kalima wadda take ta nuna kasawa a cikin dukkan wata kalima ta larabci. Uf, wanda karmu manta ya huce uffun wa tuffun. Shine Ubangiji Ta'ala yake cewa fala taqullahuma uff, kuma Annabi Ibrahim ya faɗa uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Shine yace wa ja'ala, sai ya hadu ya ta'affafu, yana tirda alawadai min al-imrati game da shugabanci. Wa yurdifu az-zafrata biz-zafara, wato yana kutirtar da huci akan wani huci. Az-zafra shine huci. Ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa ammal ladhina shaqu fa fin nar lahum fiha zafirun wa shahiq. Sai yace thumma amada ila shaki, sannan shugaba sai ya nufaci wannan talakka nashi da ya kawo kara. Fa ashikahu, wato ya karbi karan da ya kawo, ya ji karan da ya kawo. Wa ilal mashkuwi minhu, sannan sai ya nufaci wanda aka kawo karan nasa. Fa ashijahu, wato ya tara masa gajiya. An gane ku? Wa'azi kenan yayi amfani. Shine yace fa ashijahu, wato shine ya tara masa gajiya. Wa aldafal wa'iza, wato ya tafsasa ma mai wa'azi. Wahabahu, kuma ya masa kyauta ta musamman. An zo kenan gaba dai, inda shi abinda daman makasudin shi mai wa'azin. Wa aldafal wa'iza, wato ya tafsasa magana ga shi mai wa'azin. Wahabahu, kuma ya masa kyauta. Wastad'a minhu an yarshahu, kuma shugaba ya nemi cewa mai wa'azi ya zo masa, ya zo fadar shi. Wastad'a minhu an yarshahu, ya nemi cewa ya zaike zuwa fadarsa. Fanqalaba anhu almazlumu mansura, wanda aka zalunta sai ya juya gabarinsa mansuran, yana abin taimakawa da agazawa. Wadh-dhalimu, shi kuma az-zalimin ya juya mahsuran, yana abin tsarewa, abin daurewa. An gane ku? Ga ya can hasirat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum fa in uhsirtum famastaysara min al-hadi lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillah. Ga ya can fa idan salakalu ashhurul hurum faqatulul mushrikina haythu wajadtumuhum wa khuzuhum wahsuruhum waq'udu lahum kullu marsal. Kuma ga ya can waja'alna jahannama lil kafirina hasira, shine yace an gane ko ga yacin kuma wasayi dan wannan ko da yake wancan hasuran shine yace wadhalimu mahsuran yace shi azzalimin mahsuran yana abun tsarewa abun daurewa wa barazal wa'izu sai mai wa'azi ya fito an zo kenan daidai gabar da ke akwai a cikin sauran nusakin ku shine yace wa barazal wa'izu sai mai wa'azi ya fito ya tahada wato yana rangaji yana takama baina rufqatihi tsakanin jama'arsa wa barazal wa'izu sai mai wa'azi ya fito ya tahada yana rangwada baina rufqatihi tsakanin jama'arsa waya tabaha yana jiji da kai da alfahari bi fawzi safaqatihi game da rabautar cinikinsa an gane ko domin ya sabu abin da yake so an masa kyauta ta musamman wa ataqabtuhu alharis yace ni ko sai na go bayan sa aqturu mutaqasiran ina taki dai bayan daya ma'ana ina gasharta taki na shine yace aqturu mutaqasiran ina taki dai bayan daya wa urihi lamhan basiran ina nuna masa kallo wanda yake mai nura falam mastashaffa ma ukhfihi lokacin da wato ya hango abinda nake buyewa an gane ko wa fadina li taqallubi tarfifihi ya lura da juyawar idona gani na fihi game da lamarin sa ya san cewa ina dakon sa ne so nake in san wane ne qala sai yace dani khairu dalilai kaman arshada fiyayyen jagoranka shine wanda ya nuna ma hanya idan ka dauki ma 2000 wadanda za su jagorance ka to wanda ya nuna maka hanya shine fiyayye khairu dalilai kaman arshada ma'ana fiyayyen jagoranka shine dai wanda ya nuna ma hanya thumma qataraba minni sannan sai ya kusace ni wa anshada ya sabu waka ana allazi ta'rifuhu ya harisu hidsu mulukin fakihun munafisu udribu ma la tudribu lmasalisu tauran aku jiddin wa tauran abisu ma gayyaratni ba'daka lhawadisu walaltaha'udiya khabbun karisu wala farahaddi nabun far ولا فراح الدين نافم فارس بل مخلبي بكل صيد بابس ولا فراح الدين نافم فارس بل مخلبي بكل صيد بابس وكل صرح فيه ذئب عائس حتى كأني للأنام وارس صامهم وهامهم ويافس يجي أنا الذي yace ni ne fa mutumin da yace ya harisu yace ya kai harisu ana allazi ta'rifuhu ni ne fa wanda ka riga ka san ni ko wane ne hidisu muluki ni ne abokin hira ta sarakuna fakihun kuma ni ne mutum wanda yake mai yawan kakaci ma'ana mai abin dariya munafisu kuma ni ne mutum wanda yake mai iya zance yace udribu ina faranta zukatan jama'a siyu walwala su ji dadi mala tudribul masalisu abinda mulu mai tsirkiya uku baya faranta rayuka an gane ku almasalisu shine mulu mai tsirkiya uku in aka ce almasani mai tsirkiya biyu kamar yadda wannan mawaki yake fada yake cewa hububur rihi yasbiquha hisani wa ka'asul mawti yusqa bis-sinani wa dhikri sha'i'un fi kulli ardin ala darbil masalisi wal masani awusu mawadi allau kana fiha sulaymanul lahaba min al makani yace hububur rihi motsawar guguwa yasbiqu hasani yace doki na tsire mata yake wa ka'asul mawt yace gidauniya ta mutuwa yusuka bi sinani yace da tsinin mashi na yake shayar da ita wa zikiri sha'iun fi kulli ardi yace labari na ya watsa a dukkan kasa duk fadin duniya duk inda kaje zaka samu labari na ala darbil masalis wal masani abisa kwarewa a wajen kada mulo mai tsirkiya uku da wanda yake mai tsirkiya biyu yace aqulu mawadi'an ko kuma agusu mawadi'an nine nike kutsa wurare waɗanda suke na tsoro na fagen daga sai yace laukana fi ha sulaimanu lahaba min almakani wannan akwai ketare iyaka to shine anan yace udribu nine nike faranta zukatan jama'a na sanya su murna da jin dadi da walwala mala tudribul masalisu abinda mulo mai tsirkiya uku ko kace garaya mai tsirkiya uku bata faranta rayukan jama'a dauran akujiddin wani lattin nima abucin gaske ne game da abinda nake fara wa dauran abisun wani lattin kuma mai wargi ne yace magayyaratni ba'adakal hawadis yace al hawadis masibun zamani matsaloli na yau da gobe ma gayyaratni ba a daka ba ta canza hali na ba bayan rabuwata da kai Haris yace khadabun wani babban al'amari na musiba karisun wanda yake mai nauyi walanta haudiya yace bai tale wato bawon icci na ba walanta habi tale udiya wato bawon icci na iltiha shine wato talar bawa kenan sai ce wala fara haddiya nabun farisun yace nabun yace hira farisun mai yin kucin kucin da abu yace wala fara bata yanke haddiya wato kaifi na ba yace bal mikhlabi yace sanide kwamburo na ko kuma kace faracina na ababisun wato mai damkace bi kulli saidin wato da dukkan wata farauta kowace farauta da ka sani yace horci na yace mai damkarta ne duk inda na san a samu to ka ganna ana yace wa kullu sarhin yace dukkan wani garki yace fihi zibi aisun akwai kura ta ko kuma kace akwai kelkeci na aisun wanda yake mabannaci zib wato kelkeci ne shine ake fassarawa da kura amma ba kura bace irin waɗannan karnuka na daji waɗanda suke masu bala'i wanda kelkeci ake kiran shi a Hausa shine yace wa kullu sarhin dukkan wani garki fihi zibi akwai kelkeci na a cikin sa aisun wanda yake mabarnaci yace hatta harka ce ka anni warisul lil anani nini mai gadar dukkan wato sune bayi samuhum wato saman su da haman su da yafus wanda sune waɗannan ƴaƴan annabi Nuhu kamar yadda yazo a cikin da kissa hatta ka anni lil anami warisul samuhum hamuhum wa yafus da saman su da haman su da yafus shine sai yake qala al haris ibn hammam al haris dan hammam na fada fa qultu lahu sai nace da shi tallahi innaka la abu zaid rantsuwa nake da ubangiji na lalle kai ne abu zaid na birnin saruja walaqad qumta wallahi walaqad qumta lillahi wala amra ibn ubayd yace wallahi ka tsaya kai dan Allah wane tsayuwar wato amr ibn ubayd an gane ku lokacin da ya tsaya gaban khalifa shine sarki al-mansur amr ibn ubayd shine dai wanda yake mu'tazili ne wanda kasancewar watan lokaci shugaba al-mansur wato ya tara jama'a malamai sun shiga gunsa lokacin da suka shiga gunsa ya nema cewa su masa nasiha an gane ku su waɗannan malamai gaba ɗayan su kawai babu abinda suka yi masa na galgadi illa kasancewar kawai ziga shi da wasa shi to a lokacin nan wato shi Amr ibn Ubayd wato sai ya tashi sai ya miki a lokacin nan wato sai yake fada sai yake cewa ya amiral mu'minina ya kai shugaban mu'minai ka san da cewa Ubangiji Ta'ala ya mika maka wannan duniya gaba ɗayanta, dan haka kayi kokari ka fanshi kanka da wani bangare nata, ma'ana duniyar nan da Allah ya buda maka ka samu shugabanci, to kayi kokari wato ka fanshi kanka game da azabar Allah, kai nan kai adalci. Sai yake cewa ka tuna daren da wato yake nakuda game da yininsa, yinin da babu wani dare bayan shi, wannan yini yake nihi yinin alkiyama, dare ne wanda yana nakuda game da yinin shi, ai duk dare yana nakudar yinin gobe, to amma shi yinin da in yazo yini na karshe, to shi wannan babu wani dare bayan sa, shine yinin alkiyama. Sai yake cewa ya kai shugaba yace wannan al'amari law kana baqiyan li ahadin qablaka lama wasalaka, wannan lamari na shugabanci inda a ce abu ne mai wanzuwa mai durewa, yace wallahi da bai iso ba kanka yau da baka hawo wannan kujera. Yace alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi adi irama zatil iman, yace yaya kaga Ubangijinka ya aikata da adawa waɗanda suke na irama. A lokacin na Mansur, sarki Al-Mansur ya fashe da kuka har sai da ya kai tufafinsa ya shiga da hawaye. To a lokacin nan sai wani daga cikin waɗanda suka zo fadar shugaba sai yake faɗa, sai yake cewa ya Amr, ya kai Amr ibn Ubay ga mamta amiral mu'minin, ka bakanta man shugaba fa zuciya. Amr ibn Ubay da sai yake cewa, yake faɗa yake cewa ranka ya dade inna hadha, wannan wanda yake cewa na bakanta maka zuciya, sahibaka 20 sana, shekara 20 yana tare da kai, manasa haka yawman wahidan, dire da yini eh bai taba maka gargadi ya ja hankalinka, wama allama wuzara'aka bi shay'in min kitabillahi ta'ala, bai taba karantar da wato ministotinka fadawanka littafin Ubangiji mai girma da daukaka. To a takaice dai abinda muke so mu sani, wannan dai galgadi ne yana da tsawo, wanda shi Amr ibn Ubay ya tashi ya ma shugaba a lokacin da su wanda ya dace a ce sun yi magana suka ƙi yin magana, an tara malamai kowanne kawai banda ziga shi da kamba ma shi ba abin da yake, kamar yadda yau in an zo kawai daga malami ya shigo kawai abin da yake sai daga hannu addu'a wai Allah ya taya kirku, kullun haka ne wallahi. In yau wani shugaba aka zo in dai aka ce a gana, to mafi yawan malamai ba wanda zai daga baki ya masa nasiha sai ɗaya ne ku, in kai kuma a ce a rashin kuya ne. To shine anan yace wa laqad qumta billahi, yace wallahi ka tsaya kai dan Allah, wala Amr ibn Ubay, wane tsayuwar Amr ibn Ubay wato a gaban sarki Al-Mansur, fa hasha hashashatal karim idha umma, a lokacin nan mai wa'azi sai yayi walwala, irin walwala ta mutum mai baiwa lokacin da aka nufato shi ana neman ya taimaka, ka san shi mutumin kirki mai baiwa jin daɗi yake da murna da sakin huska da walwala idan aka zo ana neman taimako a gunsa, shine yace fa hasha sai yayi walwala hashashatal karim, irin walwala ta mutum mai karamci idza umma, idan aka nufato shi domin neman taimako. Wa qala sai ya faɗa sai yace Isma'il ibn Um, yace ya kai dan wannan dan uwata, yace ka saurara, tuntun ya maida harisu ya buna umma, yace ya buna umma sun ma an sha'a ya kulu, sannan sai ya saku waka, alayka bisidiki walau annahu aharaka kasiruku binaril wa'id wabigi ridallahi fa aqbal wara man askhad al maula wa ardal abi, alayka bisidiki walau annahu aharaka kasiruku binaril wa'id wabigi ridallahi fa aqbal wara man askhad al maula wa ardal abi, yace alayka bisidiki yace ka da zunci gaskiya. Haka Allah ya faɗa, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Haka manzon Allah ya faɗa, alayka bis sidiqi fa inna sidiqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-janna. Shine yace alayka bis sidiqi, kada zunci ruko da gaskiya, ko kuma kada zunci yin gaskiya. Alayka ismu fi'il al-amr ne. Ga yace ya ayyuhal ladhina amanu alaykum anfusakum ay ilzamu anfusakum alayka bisidiki, yace kala zinci gaskiya. Walau annahu, koda cewa lamarin ahraqaka sidiku, wato gaskiya ta kona ka binaril wa'idi, da wuta ta kashe ni da barazana. Koda a ce wai in ka faɗi gaskiya za a ringa nuna maka yatsa, ana ma kashe da ana maka barazana, to kai ne ka faɗi gaskiya. Yace wa bi ridallahi, yace ka nemi yarda ta ubangijinka. Fa aqbal wara, mafi wautar talikai, man askada al maula, shine mutumin da ya kusatar da ubangijinsa. Wa ardal abi, ya nemi yarda ta bayinsa. Thumma innahu wadda'a aqdanahu, sannan si yama abokaninsa bankwana. Lafazin akhdan jami'i ne na khidin. Ga yacin wannan muhsanati na ghaira musafihatin wala muttakhizati akhdan, a cikin suratul maida muhsini na ghaira musafihin wala muttakhizi akhdan. Shine yace thumma innahu wadda'a akhdanahu, sannan si yama abokansa wato bankwana. Wanfalaka yashabu ardanahu, ya tafi wato yana jin tufafinsa. Fa talabnahu min ba'di birrayi, bayan wannan lokaci muka neme shi a birnin rayi, ba mu same shi ba. Wastansharna khabarahu min madarijit tayyi, wato muka neme shine shinshinar labarinsa. Min madarijit tayyi, game da takaddu waɗanda suke na nadewa, ma'ana muka rubuta takadda muka aika ko ina a nema mana labarinsa. Shine yace wastansharna, muka nemi shinshinar khabarahu labarinsa. Min madarji bayyi, wato daga takaddu waɗanda suke na linkewa. An gane ko? Lafazin abayyi shine wato linke takarda, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa, yawma naqwi as-samaa ka bayyi sijilli lil kutub. Shine yace min madarji bayyi, wato daga takaddu waɗanda suke na linkewa, ma'ana mun rubuta wasiqu, mun aika kudu da arewa, gabas da yamma, domin neman labarinsa. Yace fa ma fina man arafa qararahu, a cikin mu ba wanda ya san wato matabbatarsa. Wala dara ayyu jaradi arahu, ba wanda ya san wace fara ce ta tsiraitar da itaciyarsa, ma'ana ta cinye ganya. Kamar yadda ake faɗa a Hausa kenan, mun neme shi sama ko ƙasa ba mu same shi ba. Shine yace wala dara, a cikin mu ba wanda ya san ayyul jaradi, wace fara ce arahu, wato ta tsiraitar da itaciyarsa, ma'ana ta cinye ganyen sai iccen. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.